wannan shine karo na 78 da aka gudanar da wannan maulidin wanda Sheikh Ahmad Babal Wai zai assasa a birnin Kumashi kamar yadda yake a fadin duniya idan wannan rana ta zagayo mafi yawancin kasashen duniya suna bada hutu ga al'ummar musulmai domin su ji dadin gudanar da bukukuwan maulidin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi domin haka ne maga kujerar taron Sheikh Mustafa Ibrahim ya kira wa gwamnati a madadin musulman Ghana da ta kara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na kasa
muna kauna kuma mu samu da third holiday
Allahu Akbar
shine maulidin manzo Allah
sallallahu alaihi wa sallam
babu wani rana da yake wannan rana important babu shi babu rana yasa duk aje kiskifan su mu sa wannan gaban mu mu nemi a babu holiday in all the whole world
yace idan duk duniya na amfana da wannan ranar me zai hana mu ma ƴan Ghana mu amfana da ranar wannan bikin babban bako mai jawabi Imam Muhammad Masrur Ibrahim limami a headquarter majalisar ɗinkin duniya yayi jawabi ne akan takin taron maulidin in ta'addanci a koyarwar musulunci dan yayi bayanin dalilan da yasa mutum yake kasancewa dan ta'adda guda uku wato neman suna yunwa da rashin aminci da kuma wuce gona da iri ko tsaurin ra'ayi sai ya kawo kaɗan daga cikin yadda za a magance ta'addancin
na farko ayi kokari a san zaman lafiya na shi ne the best don mutum in ba zaman lafiya wallahi tallahi ko sallah ba kai kai sallah corona da yazo ba kulli karaba ba isa to the government officials I think it
da jami'an gwamnati daya daga cikin dalilan dakile ta'addanci ko tsauraran ra'ayi shine kula da matasa da farko rashin aikin yi dalili ne domin rashin abin yi na baiwa shedan wata kafa tabbatar da tsaro ga kowace al'umma yana da matukar muhimmanci akwai wadanda ake kira ƴan sandan sa kai ƴan sanda da jami'an tsaro su kai ga al'umma da unguwanni a bi ta waɗannan hanyoyin a shaidawa matasa cewa musulunci bai ce mu ta'addanci ba musulunci baya koya maka ka je ka cuci wani sai dai aka san haka dan Abdullahi Banda coordinator ci gaban zanguna da tsakiyar birni wanda ya zo a madadin mataimakin shugaban kasa yayi kira ga musulmai da su kwaikwayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
duk wanda ya kashe mutum ba tare da haki ba kamar ya kashe dukkan mutane kuma duk wanda ya ceci ran mutum kamar ya ceci rayukan mutane ne muna da aiki mai wuya gaske a matsayin mu na musulmai da mutanen zango musamman a wannan yanki na rusa alakantar da musulunci da ta'addanci mun taru domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin da kiyayya yadda musulunci ta sananta bai yi tawaye ko barazana ba amma ya yi hijira ta
Na nemi ji daga wakilin gwamnati Ben Abdullahi Banda game da kira da maga kujeran taro yayi na kara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na kasa a hukumance. Ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati kuma za a bi yadda doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.